بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود قد قال الله سبحانه وتعالى لساك هذا مؤمن سافيا سافيا لهدي شهر لنقو قوت شعبان shekara ta 1434 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda daidai da 23 ga watan 6 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatunmu na sirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga littafin ar-rahiq al-makhtum, kamar yadda aka saba kowane mako. Har yanzu muna cikin dogon bayanin da malam ya kawo mana na yaƙin Uhudu, wanda yake da tsawo saboda ɗabi'ar yadda ya gudana. Makon da ya gabata mun tsaya kan maganar Abdurrahman bin Auf ne, ko ba haka ba? Inda ya ce wa qatala Abdurrahman bin Auf hatta usiba fuhu yawma idhin fa hutima وجرح 20 جراحة أو أكثر أصابه بعضها في رجله فعرج ننه يوم تضام تاش عندك شواء. وامتص مالك بن سنان مالك بن سنان مالك ابن سنان والد أبي سعيد الخدري مهيب أبو سعيد الخدري. Mun karanta a baya Abu Sa'id al-Khudri yana cikin samari a lokacin da aka yi yaƙin Uhudu. To mahaifinsa Malik ibn Sinan shi ya tsotso jini, shi ne wamtassa addama, ya tsotso jini min wajinatihi sallallahu alaihi wasallam, daga kumatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inda muka karanta cewa ƙarfin jikin wato wannan silke na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sarƙarsa ƙwaya biyu sun shiga cikin kumatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi masa wani hari. To garin cirewa, tunda jini na bayyana a lokacin nan, Malik ibn Sinan mahaifin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhuma shi ya tsotso jinin daga kumatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan abinda Talha yayi na cirewa. Yace hatta an qahu, har sai da ya tsaftace wurin, ya sa bakinsa ya tsotsotse jini daga kumatun Annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya gyara kumatun da inda abin ya faru. Fa qala, to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi bayan ya tsotso jinin, sai ya ga bai furzar da shi ba. Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi mujja, furzar da jinin nan, fito da shi waje. Fa qala, sai Malik ibn Sinan ya ce wallahi la amujju, ya ce wallahi ba zan zubda wannan jinin ba, ya haɗu da jini na kenan. Thumma adbara yuqatilu, sannan ya juya baya ya ci gaba da yaƙi. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man arada an yanzura ila rajulin min ahli aljannati falyanzur ila hadha, yace duk mutumin da yake so ya ga dan aljanna to ya dubi wannan gashi nan, domin babu jinin da zai shiga aljanna tare da jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jikinsa. Jinin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba najasa bane, mun gane yau. To yace fa qutila shahidan, a haka ko aka kashe shi shahidi. Na'am, me nace?
Ba shi da
shiga wuta. Au, me nace ni?
Ba zai shiga
to. Na'am, jazakumullahu khairan. Ma'ana babu jinin da zai shiga wuta, alhali kuwa akwai jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi, kwaɗayin aljannan nesa. Allah ya sa mu shiga baki daya. Don haka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya ce da shi man ara, yake cewa kai a lokacin duk mutumin da yake so ya ga dan aljanna to ya dubi wannan mutumi, saboda wannan abin da ya aikata, ga ku jininsa ya cakuda da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ku a shiga wuta tare da wannan jini. To yace rawahu, wannan hadithin Sa'id ibn Mansur ya ruwaito shi fi sunanihi bi isnadihi ila Amr ibn Sa'ib, yace haddathahu annahu balaghahu amma na anna malikan aba sa'idin al-khudri ila akhir al-hadith ci asali wannan hadisin ta hanyar balagat ne mun san balagat mutum ya ce balagani kaza kamar yadda yake zuwa a cikin muwatta da yawa al-imam maliki kan ce balagani annahu fu'ila kaza ko balagani annahu kana kaza fil madinati wanda bai bayyana ainihin wanda ya gaya masa ba don haka yana daga cikin juz'in hadisai masu rauni ta wannan bangare din saboda balagat ne yace wa qatala ummu umara akwai ummu umara ita kuma yace ita ma ta yi yaki mun yi magana akan ta a baya ko yawa yace fa'taradat libni qami'ata fi unasin min almuslimin tana cikin wata tawaga ta musulmi ana yaki suka bijiro suka tsaya gaban ibnu qami'a wannan ibnu qami'a yawa shine wanda ya sari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ji masa wannan ciwo har yake ce da shi khudha an ibnu qami'a yace ga dukana nan ni ne wani ya faɗi sunan sa shine annabi sallallahu alaihi wasallam har ya masa addu'a aqma'aka Allah ai azallaka Allah shine har daga cikin riwayoyin da suka zo yadda ya mutu shine ɗaya daga cikin awakin sa ya je hoshi daga saman dutse ya mutu to shine yace fa darabaha ibnu qami'a ala atiqiha shi ibnu qami'a ya sare ta aka fadatta darbatan tarakat jarhan ajwaf wani irin sara wanda sai da ya bar mata ciwo ciwon da ya rami shine ajwaf wa darabat hiya ibnu qami'a ita din ma kuma ta kai sara ta samu ibnu qami'a din nan iddata darabatin bi sayfiha wato sara ba guda ɗaya ba da takubinta ta sa ta rika saransa lakin kanat alaihi dir'ani fa naja amma a lokacin yana da dir'i biyu silke guda biyu yasa don haka saran nata bai masa tasiri ba fa naja har ya tsira wa baqiyat ummu umara tuqatilu ummu umara ta ci gaba tana yaki hatta asabaha 12 jarhan ita ma kanta sai da ta sami rauni guda 12 wannan fa ba namiji bace mace ce yawa amma ji abinda take irin na maza wace mace ce za ta jure sara guda ɗaya ma ba 12 ba yace wa qatala mus'ab ibn umair dama yana cikin lissafa mana bajintar da sahabbai suka yi ne ai ko ya faɗi duk waɗannan guda 10 dama ya faɗe su a baya ga yadda kowanne nasa ya auku to shine yake ta jirawa to yanzu mun zo kan mus'ab ibn umair kuma yace mus'ab ibn umair shi ma yayi yaki bi darawatin balighatin da bajinta mai karfi to da rashin tsoro da kutsawa shine darawa ka shiga kutsa kanka cikin hatsari mai karfi yace yudafi'u anin nabi sallallahu alaihi wasallam yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujuma ibn qami'a wannan hari na ibn qami'a wa ashabihi da mutanansa wa kana liwa'u bi yadihi kuma a ranar yakin uhud dinnan tutar yakin uhud ta musulmi a hannun mus'ab ibn umair take fa darabuhu ala yadihi al-yumna suka sare shi a hannunsa na dama hatta quti'at har sai da aka yanke masa hannun dama radiyallahu ta'ala anhu aka yanke shi ya fadi gaba daya fa akhadha al-liwa'a bi yadihi al-yusra abinda mutum zai mamaki anan in aka ce an sari irin mutum irin wannan sara a al'ada abinda zai yi dama shine sai dai a zo a janye shi a sa shi cikin waɗanda aka ji ciwo yana jin ciwon da ke jikinsa to amma wannan ku duba aka sare na dama saboda tutar yakin musulmi a hannunsa take bai bari ta fadi ba sai ya koma ya rungume ta da hannun hagu shine wannan yace fa akhadha liwa'a bi yadihi al-yusra ya kama wannan tuta da wato hannunsa na hagu wa samada ya jajirce ya tunkari fi wujuhil kuffar in an ce samada ana nufin qasada yawa yadda ya kuma tsaya bayan qasdin kuma akwai tsayawa da rashin wato gudu yawa shine sumudi in an ce sumudi mutum ya jajirce ya tsaya a rasa yadda za a yi da shi yawa to ya tsaya fi wujuhil kuffari a fuskar kafirai hatta quti'at yaduhu al-yusra har sai da garin sara sai da aka sare ɗaya hannun shi ma hannu guda biyu mus'ab ibn umair radiyallahu ta'ala anhu haka ya rasa su a yakin badar a yakin uhud thumma baraka alayhi bi sadrihi, haka sai ya dulkushe akan gwiwarsa ya kama wannan wato tuta bi sadrihi da kirjinsa, haka ya matse ta bi sadrihi wa unuqihi, ya kama wato tutar ya matse ta da kirjinsa da kuma wuyansa, haka ya matse tutar ya kwanta a kwance yana rike da tutar a wato yaki dan kar ta fadi musulmi su fadi. Yace hatta qutila, haka akai har sai da aka shishi. Wa kana alladhi qatalahu huwa ibn qami'a, shi ma dai ibn qami'a nan mummunan nan shine da ya kashe shi. Wa huwa yadhunnuhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shi ya kai masa harin ne yana tsammanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, dukan da ya masa dama niyyar ya kashe shi domin yana ganin kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ne, li shabahihi bihi, saboda kamannin Mus'ab ibn Umair da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta surar jikinsa yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fansarafa ibn Qami'a ila al-mushrikin, a lokacin sa ibn Qami'a ya tafi ya juya wurin yan uwansa kafirai, wasaha yana ihu, shine saha ya daga sautin sa yayi kururuwa, inna Muhammadan qad qutil, ai Muhammad an kashe shi, haka ya fada. Wannan kamar da zuwa cikin Ibn Hisham da kuma Zadul Ma'ad, gashi na kasa ya bayyana muku. To wannan abu sai ya jawo wani abu, gata isha'atu maqtalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa atharuhu fil ma'arakati, ya sa alako ana fadi, amma dai afsahu shine tasiri ana bin sa da fi ba ala ba, amma dai shi ma ana fadi. Yace wannan isha'atu maqtalin nabi, ya dazancan cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine isha'a jita-jita, shi ake ce mai isha'a gulma, akai ta yadawa a cikin filin yaƙin cewa ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa atharuhu, da tasirin haka din fil ma'arakati, akan yaƙin, domin ko wannan labarin in ya auku a cikin inda ake yaƙi dole ya tasiri, zai sa musulmi zuciyarsu ta raunana, zai sa kafirai su kuma zuciyarsu ta me ta karfafa. Yawwa, to sai ce wa lam yamdi ala hadha siyahi da qa'iqu, wannan ihu da ibnu qami'a yayi cewa ai an kashe Muhammadu, ya daga sautin sa da shi bai wuce daƙiƙa ba, ɗan daƙiƙoƙi ba, ɗan mintuna kaɗan, hatta sha'a khabaru maqtalin nabi sallallahu alaihi wasallam, shikenan sai wannan ya faɗa kai ai kaza ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fil mushrikin, wannan a tsakanin mushrikai, wal muslimin, da kuma musulmi. Wa hadha huwa adh-dharf ad-daqiq alladhi kharat fihi aza'im kathir min as-sahabati al-mutawwiqina, wannan shine zarafin, shine halin da mai tsanani, wanda saboda shi wato karfin zuciyar musulmi ya raunana, da yawa daga cikin sahabbai a lokacin waɗanda dama an riga an zagaye su, ai mun san musulmi sun rabu biyu a lokacin nan, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da ƴan kaɗan da suke tare da shi a nan gefen, shi yasa har mushrikan suka samu damar yin wannan abin da suka yi. Can kuma mafi yawan musulmi su kuma an kewaye su, an shiga tsakaninsu, ba dama su gudu, duk kafirai sun zagaye su, domin da kafiran aka ci nasara a kansu, da suka biyo su sai kuma su Khalid ibn Walid suka biyo ta baya, kaga sai aka samu musulmi a tsakiya, kuma aka zagaye su, shine mutawwiqina, aka zagaye su. To wannan labari ai dole tunda suna nesa da inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, ba za su samu hakikanin cewa ba a kashe shi yana da rai ba, tunda aka yada labarin cewa an kashe shi, to hankali sai ya tashi, wannan sai raunana musu ma'anawiyyarsu, shine azaim. To sannan sai ce alladhina lam yakunu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam, su waɗancan sahabbai da basu kasance suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusa da shi ba, wan harat ma'anawiyatuhum, shine karfin zuciyarsu dai ya ruguje kuma ya fadi, shine inhara, hatta waqa'a dakhil sufufil muslimin, ko dakhil sufufihim irtibaqun shadid, har sai da aka samu rikicewa mai tsanani a cikin sahun musulmi a wannan lokaci, wannan yace kaza, wannan yace kaza, yace wa ammat hal fawda, rikici ya game su, in an ce fawda shine rashin tsari, ba zancen shugabanci, ba tunanin komai, ai za su, wani zai ce to kuma me ma muke jira tunda an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai magana dai ta kare wani yace musuluncin ma ai shikenan kuma ya kare domin ba zancen maganar yakin ake ba ma da cin nasara a kansa a musuluncin gaba ɗaya aka ce an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fahimtar wasu a lokacin saboda rikicewa ai shikenan kuma musuluncin ma ya kare wasu ma kamar da muka karanta a baya har sun fara zancen to ai shikenan sai su koma wurin Ibn Salul a neme shi ya roƙi mushrikai a zaman lafiya duk har an fara wannan tunanin saboda rikicewar yanayi yau shine cewa ammat hal fawda wal ittirab da kuma rashin tsayuwar hali da rikicewarsa illa anna hadhihi sayhata sai dai kuma wani abu shine wannan ihun da aka yi na cewa an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam khaffafat ba'd at-takhfif ta rage dan wani abu na ragewa ta sassauta min mudha'afati hajamatil mushrikin tunda wannan labarin ya yadu ai wani abu zai auku bangaren harin da kafirai suke kawowa sai sauki kuma yawa tunda su ma za su ji cewa ai shikenan tunda an samu yan nasara an samu babban nasara yawa to sai harin da suke kawo musulmi sai ya saukaka li dhannihim annahum najahu fi ghayati maramihim saboda zaton su cewa sun ci nasara wajen kaiwa matuƙa ga abin da suke nema wato sun ci maburin su fashtaghala al-kathiru minhum bi tamthil qatl al-muslimin kamar yadda al'adar kafirai take sai suka ci gaba to maimakon su kare kai hari sai suka bi waɗanda aka riga aka ji musu ciwo ko aka kakkashe su daga cikin musulmi sai a bi su ana guggutsara jikin su to sai mushrikan suka koma suna wannan aikin kaga harin da suke kai wa musulmi sai ya saukaka suka koma gun wanda aka riga aka kashe su daga cikin musulmin suna gutsutsura jikin su wannan yanke kunnan wannan yanke hancin wannan shine ake ce ma musula wannan kuma a kaidar yaki a musulunce haramun ne to wannan su ka kafirai dama duk inda aka ce kafirai dama sun yaki musulmi zaka ga ba su da hakuri ba su da juriya sai sun yi wa musulmi irin wannan cin mutunci mu kuma a shari'ance haramun ne ko da an yi yaƙi da kafirai ai musu irin wannan a kisa ɗin ko kuma bayan an kashe su a riƙa gutsutsura musu wani ɓangare na jikinsu ya haramta to sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam yuwasilu al-ma'arakata wa yunqidhu al-mawqifa ga wata sabuwar matashiya da za ta kuma dawo ta jefa mana jin daɗi bayan an ji labari mara kyau ko yawa to me ya faru walamma qutila mus'ab yayin da aka kashe mus'ab ibn umair a'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-liwa'a ali ibn abi talib lokacin da aka kashe mus'ab sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ali radiyallahu ta'ala anhu ya dauki wannan tuta ta yaki ya rike ta fa qatala qitalan shadidan ya rike ta ko yayi yaki mai tsanani وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة su kuma sauran sahabbai da suka rige a lokacin nan su ma suka bajinta su bajinta ta ban mamaki wanda ba a saba ganin ta ba yuqatiluna wa yudafi'un suna yaki kuma suna wato kawo tsaro ma'ana suna kai hari kuma suna bada tsaro a lokaci guda offensive da kuma defensive yace wahina idin istata'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yashqa at-tariqa ila jayshihi al-mutawwaq a lokacin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu damar da yake ta hanya har ya kai ga wadancan musulmi na rindinar sa wadanda aka zagaye su dinnan muna fahimtar da labarin yake ko yawa wadancan da aka zagaye su daga cikin musulmi ai suna gefe daban can gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan baya to yanzu da aka samu saukin wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu ya keta hanya har ya kai ga inda wadancan dinnan aka wato zagaye su ya shiga cikin tsakanin su sannan sai yake cewa fa aqbala ilaihim fa arafahu ka'ab ibn malik ya shigo cikin su sai ka'ab ibn malik ya gane shi kun san ka'ab ibn malik me kissar rashin zuwa yakin tabuka ko yawa to wa kana awwala man arafahu shine farkon wanda ya gane shi arafa nan ana nufin ganewa a cikin ko duhu ko kuma mutun yayi wani wata irin shiga ba ka ce wai ya san shi ba amma ya gane shi yawa shine ya fara gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fanada bi a'la sautihi saboda murna ya daga sautin sa matukar wato yadda zai iya daga sauti shi ma yace ya ma'sharal muslimin abshiru ya ku taron musulmi bushara ku ine muku bushara ha za rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara ilayhi nan da nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa isharah anismut cewa ishuru ka saurara karka daga sauti wa zalika li alla ya arifa mawdi'uhu al mushrikuna wannan kuwa domin me domin gudun kada mushrikai su san inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake suna ta murna suna annashuwar cewa sun kashe shi kaga yanzu kuma aka ce gashi ai kuma sai su sake dawo kuma su sake shigowa su nemi inda yake yawa yace illa anna hadha sauta sai dai wannan sauti da Ka'ab ibn Malik ya daga balaga ila adhanil muslimin ya je kunnan muslimi falaza ilayhi al muslimun take kuwa sai muslimi suka fake gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yayyo wurin sa shine falaza fa'un din ta'atufi ne kalmar laza ne mun ce laza shine ya koma iltaja'a ya koma gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta tajamma'a hawlahu hawalai 30 rajulan min as-sahabati sai da aka samu mutum 30 daga cikin sahabbai suka zo kuma suka zagaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an samu nutsuwa kuma yanzu da kwanciyar hankali gurgudun hali yawa wa ba'da hadha at-tajammu'i bayan wannan dandazo da akai kewayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-insihabil munazzami sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi wata dabara dama ne baka iya bata baki ne ka yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya iya wani abu da dan adam ya iya in kana zancen dabara ta shugabanci yafi kowa iya ba iya bayani yafi kowa iya shi iya da'awa yafi kowa iyawa iya magana yafi kowa iyawa iya shugabancin yakin ma yafi kowa tsara shi to shine a lokacin da ya samu yadda aka zagaye shi da mutum 30 dinnan sai ya wata dabarar yace to yanzu abin da za a yi mu insahabi mu janye jiki jan jiki a wurin yaki yana da bambanci da guduwa yawa dabarar insahabi ana kiranta insahabi sai ka ja jiki da baya ka koma wani lungu dan ka sake shirin ka kuma sake lalo yadda zaka bi wato yaki to ita ce yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara a wannan wuri shine shi yasa ya kira shi al-munazzam tsararre tsari kuma irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara insihabi al-munazzam ila shi'bil jabal shi'b ya koma zuwa wato tsagin hanyar nan tsakanin dutsen Uhud wanda yaji dutsen Uhud ya gani a can akwai wani lungu bayan makabartar da aka kashe wannan sahabbai guda 70 a yanzu idan ka je wurin daga baya gefen arewa can cikin dutsen to akwai wani wuri da dutsen Uhudin kamar ya tsage yar kofa kamar ta zama hanya to wannan wurin shi yake ce mai shi'ib din har yanzu mutane idan suka je ziyarar wurin sukan je har sai sun je wannan dan tsagin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya janye sahabbai aka fara kuya a wannan karan to shine yake nufi a wannan gurin yawa to shine ya ja su suka koma wannan yar sirira hanya ta tsakanin dutsen Uhud wa huwa yashqu at-tariqa yana keta hanya bainal mushrikin al muhajimin tsakanin mushrikai masu kawo hari ku duba wannan irin bajinta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace washtadda al mushrikuna fi hujumihim su kuma mushrikai suka kara tsananta kawo harin su li'arqalati linsihabi don su kawo wannan janyewar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi su kawo mata cikas su hana shine arqala illa annahum fashilu amama basalati luyuthil islam sai dai sun kasa sun fadi basu ci nasara ba a gaban wato wannan bajinta mai karfi ta zakokin musulunci luyuth nan jam'i layth yana nufin binnan zakoki na yaki yana nufin wato musulmi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma to ai kowa sai karfin zuciyarsa ya sake dawowa kamar ma yanzu za a sake sabon yaki to shikenan suka ce ai duk inda za a bashi kariya ko za a bashi to ya ja su yana nuna masa dabarar ga inda za a bi ga inda za a bi ga kuma mushrikai suna kawo hari har aka keta tsakanin su aka je aka yi wannan insihabi aka buya a wannan wuri yace taqaddama Uthman ibn Abdullah ibn al-Mughira Uthman dan gidan Abdullah ibn al-Mughira ahadu fursanil mushrikin dai daga cikin mahayan mushrikai yazo shine taqaddama ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu yana cewa la najauta in la najautu in naja wallahi in dai ya tsira to ni bazan tsira ba ma'ana ko ni ko shi yau haka ya taho yana cewa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam limuwajahatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya tsaya kyam dan ya fuskance shi illa anna al-farasa atharat fi ba'd al-hufar sai dai sai dokin sa ya fada cikin wani rami fanazalahu al-harith ibn simma sai al-harith ibn simma yaje ya fada tare da shi cikin ramin da ya fada fadaraba ala rijlihi ya kai masa hari ya sare shi fa aq'adahu ya zaunar da shi a wurin thumma zaffafa alaihi sannan sai karasa shi shine zaffafa alaihi ana fadin wannan kalmar da zalun ana fada da dalu yawa in an ce zaffafa shine ajhaza alaihi in mutun ya kusa mutuwa a karasa shi yawa kun ga shi wancan ne ya fada ramin shi mushrikin ba wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kafin ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fada rami shine ɗaya daga cikin sahabbai al-harith ibn simma ya bi shi ya kai masa hari ya fadi bayan ya dake shi ya sare shi ya fadi sai kuma ya karasa shi ya kashe shi wa akhadha silahahu ya kuma dauki wato makamin sa wal tahaqqa bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya koma ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiwa al harith ibn simma yawa wa sai sai wa atafa abdullah ibn jabir shi ma wani daga cikin فارس اخر من فرسان مكه شيما daga cikin wato mahayan kafirai na makka shima atafa ya karkato alal harith ibn simma dan ya kai hari ga al harith ibn simma wancan da ya buge wancan da ya mutumin fadaraba bisayf ala atiqihi ya kawo sara akan kafadar sa fajarahu har yaji masa ciwo hatta hamalahu al muslimun sai da musulmi suka dauke shi shi al harith ibn simma din ولكن قضى ابو دجانه اما انا cikin wannan yene sai abu dujana dan ya sake tuna mana dan kamar mun manta shi shine sai malamin yace albatalul mughamiru dhul isabati alhamra wannan bajimin mai bajinta gwarzan nan mai shiga mai tara aradu da ka in an ce mughamir kamar da bahaushe ke cewa mai tara aradu da ka ai shine wanda ba tsoro ko yawa to shine ma'anan mai mughamara in an ce mughamara shine baka lura da mamaye zai faru ba kawai ka auka cikin abu kamar yadda za a ce ko recklessly amma idan mutum laifi yake yi to shine sai yake cewa ala abdullahi ibn jabir yaje kai hari ga abdullahi ibn jabir innan fadarabahu bisayfi darbatan atarat ra'sahu ya kai masa wani saran da kawai sai ga ya daga kansa sama gaba baki daya shine atarat ra'sahu ya dauke masa kai baki daya aikin su abu dujana kenan yace wa athna'a hadha alqital ana cikin wannan yaki almarid mai tsanani shine ash-shadid ana cikin wannan yaki kana almuslimuna ya'khudhuhum an-nu'as kuji wani abun mamaki in ba lamarin Allah ba yanzu aka tambaye ka ana cikin irin wannan yanayi za a samu wani yana gengedi yana bacci a cikin musulmi in za a yi kwana uku ana wannan abun bacci ba zai kama mutum ba to amma Allah subhanahu wataala da yake shine Allah duk halin da yasa ku jarrabawa ce in kun shiga cikin matsala to amma kuma zai kawo wani abu da zai karfafa muku ma'anawiya domin gafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu a cikin ku dan haka cewa gaba ɗaya an ci nasara akan musulmi da ma a wannan yakin ba haka bane zamu zo mu ji malamai da ma sun yi tattauna akan wannan yakin duk da an sha wahala sosai a cikin sa ba a kiran sa gaba ɗaya faduwa yawa an samu dai tarbiyya an samu wani abu da zai kawo darasi ga musulmi to amma ba za ka kira shi faduwa gaba ɗaya ba ina tuna wani lokaci malam Abdul Muhsin Al-Qasim mai littafin khutwatun ila sa'ada ya rubuta wasu ƴan takardu haka shafi kamar bakwai akan nasara cewa yaƙin Uhudu nasara ne ba faduwa ba ne yawa ya juya abin wato da irin uslubinsa mai kyau ɗin nan da kana karanta ba dama ka iya fahimtar yaƙin Uhudu cewa ba nasara aka ci ba to me ya faru na yi har azarbabi a nan yana cewa ya akhuzuhumun nu'asu, sai ga musulmi suna gengedi. Allah ya kawo musulmi gengedi saboda amanatan minallahi, saboda ni'ima abin nan kwanciyar hankali da wato security daga Allah subhanahu wataala. Allah ya ba su wani irin zaman lafiya da nutsuwa, sai ya kawo musu har gengedi ma ake yi ana cikin wannan yaki, kama tahaddatha anhu alquran, kamar da Allah madauke ba mu labari a cikin alqur'ani. Idh yughashikum an-nu'asa amanatan minhu, qala abu talhata, sai abu talha yace kuntu fi man taghashahu an-nu'asu, ina cikin wadanda gengedi ya lullube su, yawma uhud, ranar yaqin uhud, hatta saqata sayfi, har sai da takobi na ya fadi daga hannuna, min yadi, daga hannuna, miraran, ba wai sau daya ba ma sau dayawa, yasqutu wa akhuduhu wa yasqutu wa akhuduhu, ya fadi in dauka, ya fadi in dauka saboda gengedi, inji Abu Talhata. Wannan Bukhari ne ya rubuta wannan hadisi, yace wa bi mithli hadhihi basala, da irin wannan bajinta, balagat hadhihi alkatibatu, wannan rindina, in an ce katiba ana nufin abin nan wata tawaga daga cikin rundina ta musulmi, fin sahabin munazzam, zuwa ga wannan janyewa da suka yi tsararriya, ila shi'bil jabal, da haka suka koma wurin gindin wannan dutse, wa shaqqa li baqiyatil jaysh tariqan, kuma sannan suka bude wa sauran musulmin su ma hanya, ila hadhal maqamil ma'mun, zuwa ga wannan wuri amintacce, domin wurin kai kanka in kaga wurin ka san duk wanda ya riga zuwa wannan guri, to insha Allah ba dama a zo masa ta wani wuri sai dai ya tinkari mutum, kuma duk abin da za a yi sai a yi, domin iya gun kofar gaban dutsen Uhud ne kawai sai dai kai kaga kowa, domin dutsen girman sa yafi karfin wani ya haura shi ya biyo ta baya, kamar yadda aka yi a Jabalur Rumah. Jabalur Rumah karami ne, dutsen Uhud kuma girman sa ba wanda zai iya cewa bari a hau da doki ko da kafa ko da meye a hau a gangaro shi a zo a samu mutum ta ƙasa, ba zai yiwu ba. Shi yasa da suka samu wannan lungun suka tsaya, suka sami wato wuri amintacce da babu wanda zai kuma same su ya kawo musu hari. Yace fatala haqa bihi fil jabali, shikenan kuma sai sauran wannan rundunar ko wannan tawaga ta cikin rundunar musulmi ta haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan wuri da shi ya fara zuwa. Wa fashilat abqariyatu Khalid ibn al-Walid ko amama abqariyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai zarangonar Khalid ibn al-Walid ta fadi bata ci nasara ba gaban zarangonar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kaifin hankali da dabara da basira da duk abin da ake so na hikima da dan adam, sai wannan yau gashi ta kada ta Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid ba dabararsa ce tai amfani har aka biyo aka kashe wadancan na kan abin nan dutsen Rumah din nan ba? Yawwa, kun ga ita ta juya kuma tarihin yakin gaba daya ya koma, bayan da musulmi ne suka ci nasara a farko, dabarar yaki irin ta Khalid ita ce ta sa aka yi wannan ta'adi ga musulmi. To yanzu kuma abun ya sake juyowa, sai ya zama karfin kwakwalwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ma shi ake kwatantawa to yayi rinjaye akan na Khalid ibn al-Walid. Shine abin da yake so ya gaya mana a wannan larabcin. Yawwa, to sai maqtalu Ubay ibn Khalaf, kun san babban makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babban makiyin addinin musulunci nan Ubay ibn Khalaf ko? Yawwa, to kissar yadda aka kashe shi ita ce yanzu kuma zamu ji. قال ابن اسحاق محمد بن اسحاق ابن يسار ربما مالم سيره ينا سوا فلما اسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب يعني عندما انزل الله صلى الله عليه وسلم يجينا او انن واتو لونغون دوسن احد ادركه ابي بن خلف سيغا ابي بن خلف ياته يا تنكاريش wa huwa yaqulu, yana cewa aina muhammadun, ina muhammad ne, la najautu in naja, ko shi ko ni. Fa qala alqawm, sai mutane suka ce a lokacin, ma'ana sahabbai suka ce ya rasulullah ayatifu alayhi rajulun minna, wani daga cikin mu ya karkata zuwa gare shi man ya gama da shi. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'uhu, ku kyale shi, ku bar shi. Falamma dana minhu, yayin da ya kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tanawala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhirbata, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki mashi, shine alharba, ya dauki mashi min al-Harith ibn Simma daga hannun al-Harith ibn Simma wancin da ya kashe wani dazu falamma akhadha minhu yayin da ya karbi wannan mashi daga hannun wannan bawan Allah intafada intifadatan tatayaru anhu nan da nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabura wata irin zabura da gaba ɗaya sahabbai kowa sai koma gefe ba shi wuri irin kamar zabura nan ana nufin tsika jikinsa ta yi wani irin tashi wanda ba su taba ganin irin ta ba kowa sai koma gefe ya ba shi wuri sallallahu alaihi wasallam yace tatayaru anhu tatayur ash-sha'r an dhahr al-ba'ir idan tafada a lokacin nan sai sahabbai suka farma tsaye suka gudu daga wurin sa saboda yadda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bajintarsa da yunkurin da yayi a lokacin kamar yadda kai ka ce a wato gashi ne irin tsikar jikin gashi na jikin raƙumi ne ta tashi a lokacin da shi ma ya zabura a lokacin gaba ɗaya sahabbai sai suka dare suka ba shi wuri thumma istaqbalahu wa absara tarqwatahu sannan sai ya tinkari Ubay ibn Khalaf shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tinkari inda Ubay ibn Khalaf yake har wa absara ya gano tarqwatahu ya ga ramin kafadarsa shine tarquwa wannan ba akwai kashin nan na gaba na kafadarka ba shine ake ce ma azmu tarquwa shine tarquwa wannan dan ramin dake tsakani annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango shi min furjatin baina sabighati dir'i daga yar wata kofa daga hannun riga ko kofan wuyan dir'i sulke sulkensa shi Ubay ibn Khalaf ne wal bayda da kuma abin ciki wanda na hular kwano da ake sawa sai ita ma ta sulke daga cikinta ana ce mata bayda to mahadar inda abun ya hadu da sabighati dir'i wato wuyan shi sulken ai ta nan za ku iya hangowa wuyan mutum ko to ta nan akwai wata kofa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango wannan kurmin kafadar Ubay ibn Khalaf ya daidaita kuma mashi to yana hango wannan wuri ya daidaita mashin safa ta'anahu fiha ta'natan ya soki manzon Allah ya soki Ubay ibn Khalaf shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya soki Ubay ibn Khalaf wani irin suka wanda tada'da'a minha an farasihi daga wannan tadahraja shine ma'anar tada'da'a saboda wannan sara da ya kai masa ko suka sai ya gangaro ya fado daga kan wannan abinin dokinsa miraran haka ya gangaro gangarowa ya kuma fado kasa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cike shi da wannan mashi amma bai kashe shi ba bari mu ji kun gane dai wurin ko yace falamma raja'a ila quraishin yayin da ya gudu ya tashi ya koma gun quraishawa wa qad khadashahu fi unuqihi khadshan kabira ghayra kabirin wannan mashi ya ji masa ciwo amma ciwon ba mai girma sosai ba yawwa fahtaqana dam yaji yayi ta kokari har ya tsaye da jini qala sai yace qatalani wallahi muhammadu yace wallahi muhammadu ya kashe shi yaji abin da yake ji gashi ciwon ba mai girma ba sukan da aka yi masa amma shi yana jin abin da yake ji qalu lahu sai suka ce da shi zahaba wallahi fuaduk kai dai ka tabu dai kawai na ciwon ai ba komai a jikinka shine zahaba fuaduk hankalinka ya tafi kawai wallahi in bika min ba'sin ai ma bika min ba'sin ma innan ana nufin ma ai ma bika min ba'sin baka da wata cuta tare da kai ba wata damuwa qala sai yace innahu qad kana qala li bi makkata ni ban manta ba ai shi ya taba gaya mun tun a makka yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya masa shi da shi tun a makka cewa ana aqtuluka ni ne zan kashe ka inji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Ubay ibn Khalaf ce ni ne zan kashe ka wannan shi to shine nan yake fadin cewa a ƙasa mun je aya kuma na Ali taliki a ƙasa ko ya ce wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ga kissar abin da ya faru a makka din wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana makka kana yalqahu ubayyun hadha sai ubayyun nan yazo gurin sa fa yaqulu sai yace ya muhammad inna indi al-awad al-auda ina da wani doki sunansa al-aud sunan dokin ne nan yawa farasan sai fasara yace ma'ana doki ma'ana ina da wani doki sunansa al-awad a'lifuhu kulla yawmin faraqan a kowace rana ina ciyar da shi mudu 16 mudu goma sha shida kamar mudun nabi guda goma sha shida shine farak farak ma'auni ne wasu malami suka fassara abinda ake nufi da shi shine wani ma'auni ne wanda kimarsa ko girmansa ya kai mudu mudu mudun nabi guda goma sha shida kaga sa'i nawa kenan sa'i hudu ba kowanne sa'i mudun nabi hudu bane yawwa hudu sau hudu yawwa to shine to a lokacin yace yana ci da shi a kowace rana yana ci da wannan doki yana ci da shi wato a kwano ko in ce mudun nabi guda goma sha shida min zura na dawa yawwa yace aqtuluka alaihi da shi zan a kansa zan hau in zo in kashe ka in ji shi Ubay ibn Khalaf yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi bal ahaba ba dai kai ba ana aqtuluka insha Allah ni ne zan kashe ka insha Allah kuma kaga wannan dokin shine yazo da shi a wannan yakin a kansa din kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke shi da wannan mashin kuma wannan sukan shine sababin mutuwarsa gashi nan zamu karasa sai ce fa wallahi ya ci gaba shi Ubay ibn Khalaf yana bada labari sai ce wallahi na rantsi da Allah law basaqa alayya laqatalani ai tunda ya faɗi maganar nan yace wallahi da yawo ma ya tofa mun na san shi ya kashe ni ku duba ku gani ya wannan yana nuna mana sun san waye suke wannan hulɗar da shi ko yawa sun san darajar annabi sallallahu alaihi wasallam sun san manzo ne na Allah shi yasa ya yadda cewa da yawo ne ma ya tofa mun to wannan shi zai zama sababin kisa in ji shi famata aduwullahi bisarif haka wannan makiyin Allah ya mutu bisarif a wurin da ake ce masa sarif mun karanta a baya wannan sunan dangane da zancen waye kuma kumanta ba ko ba wannan wurin bane kissar matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Maimunatu bintul Harith ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a sarif anan yayi tare da ita bayan an yi auren sannan kuma anan ne inda ta rasu wurin yana nan in ka taho daga Madina zaka shiga Makka daga damanka kafin aje Tan'im kafin ka shiga garin Makka daga dama akwai wani wuri da aka zagaye shi da farar katanga gindin wani dutse nan ake ce masarif to nan ne inda kabarin ita Maimuna yake har zuwa yanzu to a wannan areaar duk gaba daya ita ake ce masarif to anan Ubay ibn Khalaf ya mutu a hanyar dawowarsu daga Madina kafin a shiga Makka saboda wannan sukan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa kuna fahimta yawa yace wa hum qafiluna bihi lokacin da suna dawowa da shi nan ce qafil dama tawagar dawowa ba tawagar tafiya ba larabci yana da fadi wa hum qafiluna bihi suna dawowa da shi ila makkata wa fi riwayati abul aswad an urwa a wata riwayanta abul aswad daga urwa ibn zubair yace wa kaza fi riwayati sa'id ibn musayyib an abihi haka nan daga riwayan sa'id ibn musayyib daga babansa annahu kana yakhuru khuwara thawri sun ruwaito cewa yana gunji irin gunjinsa irin kukansa shine ya huru huwara thauri irin yadda sa yake wato kuka kukan saniya wa ya kulu yana cewa walladhi nafsi biyadi law kana alladhi bi ahli dhil majazi wallahi abinda nake ji a jikina na ciwo inda mutanen ƙauyen da ake ce ma dhil majaz ya sama ilamatu jami'a yace wallahi da duk mutanen ƙauyen nan sun mutu kun fahimci zancen nan Ubay ibn Khalaf yake faɗa irin zafin da yake ji na sukan nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa da wannan mashi da mutanen ƙauyen Dhil Majaz sunan wuri ne Dhil Majaz da su aka samu a ce gaba ɗayan su aka yi ma wannan suke jin wannan ciwon shi wallahi mutuwa za su shi ya san abin da ya ji wannan kuma shine sababin mutuwar Ubay ibn Khalaf kamar yadda Ibn Hisham ya ruwaito daga sirrin Ibn Ishaq hakanan kuma al-imam ko in ce al-hakim an-nisaburi shi ma ya ruwaito a cikin al-mustadrak to ga ci gaba kuma talhatu yanhadu bin nabi sallallahu alaihi wasallam kun san kamar yadda muka faɗa muka ambata a baya dadin wannan labarin shine haka yake zuwa mana fefefefe yawa mai basira shine mai iya hada waɗannan fefan gaba daya ya fidda su a kwakwalwarsa duk ya rike yana daga cikin abinda ke da amfani a gane kissa a gutsutsura ta wannan fefefefe din amma kuma ba kowa ke iya jera ta tasalsulan ba sai mai karfin basira, ko ba haka bane? Saboda kowanne kamar labari ne mustaqilli, independent labari aka baka, sai kuma a kawo wani, don haka bin abun yadda ya auku ka iya fitar da shi yana cikin sai mai basira mai karfi shine zai iya wannan. Shi yasa za ku ji akwai abubuwan da yake gaya mana sai ya dawo kuma ya gaya mana su a lokaci, zai gaya mana shi kafin abun ya zo, sai an zo kuma sai ya ishara zuwa gare shi. Yau ba a jere yake faɗin abubuwan gaba ɗaya da suka faru ba, akwai kon gaba kon baya a cikin yadda labarin yake, saboda ya sa shi daban-daban kowanne faifansa daban. Mun gane abun? Yauwa. To nan wani zancen ne daban. Talha ibn Ubaydillah yanhadu bin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ciccibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine yanhadu, ya ciccibe shi ya dauke shi. Wa fi afna'in sihabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila aljabal, kaga yanzu ya dawo bayani tunda ya gama ba mu labarin ai an zo gurin, ko an zo wannan inda suka janyo jikin su suka koma lungun dutsen Uhud, ai an gama wannan, har an ba mu labarin yanzu ga abinda Ubay ibn Khalaf ya faru gare shi. To yanzu kuma saboda ya ba mu labarin abinda Talha yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin, wanda bai ga dama ya tsaya ya ambace shi a ciki ba, saboda so yake fidda kowanne a samu darasin sa daban-daban, da a tsakanin lokacin da ake tahowa da yake cewa musulmi sai suka taho suna in sahabi, a lokacin abin da yake so ya gaya mana yadda dabarar janye jikin take, kaga bai bata lokacin ya ce mana a lokacin har Talha yayi kaza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to yanzu zai gaya mana wannan abu kaman ya koma baya. Ina jin kun gane abu. Yawwa, to sai yake cewa wa fi afna'in sahabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila aljabal, a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake janwo jiki zuwa ga gindin dutsen Uhud din nan, a aradat lahu sakhratun min aljabal, sai wani gudan dutse, in an ce sakhra daban da jabal, jabal shine babban dutsen, wani bangare na dutse ya bantare ya fado ko a dauko shi, wannan guda shi ake ce ma sakhratun. Yawwa, kaman babban dutse guda daya. To sai wani babban dutse ya tsaya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fado kasa, fanahada ilaiha liya'luha falam yastati, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokari ya daga shi bai iya ba, a lokacin li'annahu kana qad baddana, domin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yayi jiki, yayi jiki ma'ana yayi ya fara kiba, wa zahara baina dir'aini, sannan kuma kasancewar ya sa dir'i guda biyu, silke guda biyu ne a jikinsa, shi kansa ya kara masa nauyin da sakin jiki yadda zai bude jikinsa yayi abu da karfi, domin me ya silke? Riga ce fa ta karfi, ta karfi, kaga rigar karfi ba za ta barka ka sake ba, dama babban amfanin da za ta yi maka shine ta hana in an kawo maka sara, saran nan na takobi ya ratsa jikinka ya ji maka ciwo, don haka amma tana da amfani ta wannan gefen, amma ta bangaren kuma ka samu sakewa da karfinka kai wani abu da hannaye yakan gagara. To annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai iya daukaka wannan wato dutse ba, wa qad asabahu jurhun shadid, ga kuma dama an ji masa ciwo mai tsanani, ga kuma tu ga wancan sara ga wannan sara, ga hakuri an karya, in ban da ma manzo na Allah sallallahu alaihi wasallam yace fajalasa tahtahu Talhatu, sai Talhatu ibn Ubaydillah ya zauna karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ta hunan ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Talha ya zauna a ƙasa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan kafadin Talha, fanahada bihi, sai ya zabura da shi ya daga shi, hatta stawa alaiha, har ya hau ya dora shi akan dutsen. Yawa, ya so kan dazu ba wai zai daga dutsen bane, shi zai hau kan dutsen, shine li ya'luha, dan ya hau kan dutsen ya zauna domin babba ne. Yawa, ya haura shi domin lokacin da su haura su tsallake su je inda suke so su je, ga dutsen kowa zai iya hawa, annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya hawa ba, saboda ga jiki ya fara, ga silke ya masa yawa, ga ciwo a jikinsa. To shine sai Talha ya tsuguna, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau bayansa, shi kuma ya miƙe da shi ya dora shi akan wannan dutse. Kun fahimci yadda abin yake? Yawa, to shine fa nahada bihi hatta stawa alaiha, sai da ya daidaita akan dutsen, wa qala, ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam dama duk abin da aka yi masa sai ya yi maka wani abu na sakamako, a lokacin sai yake cewa aujaba Talhatu, Talhatu aljanna ta tabbata gare shi, saboda wannan abinda wato ya aikata, dama kuma ya aikata irinsa a baya, ya gaya masa wani abu irin wannan a baya, kaga da aljannar biyu ce ko guda nawa za a tara, duk da ya samu adadi mai yawa, to yace ai aljanna. Wannan riwaya tana cikin Ibn Hisham, haka Tirmidhi ya ruwaito ta a cikin Jihad da Al-Munaqib wa Ahmad wa sahahahu Al-Hakim wa wafaqahu Adh-Dhahabi. Al-Hakim yace sahihi, yace kissar Adh-Dhahabi shi ma ya inganta wannan kissa. Mun san han ina na tsallaki na lokaci tayi dama yanzu mun san hanyar da Adh-Dhahabi yake, da yake cewa za ku ga ana cewa wafaqahu Adh-Dhahabi. In ka samu al-mustadrak na Abu Abdullah al-Hakim, yana ruwaito hadisai ne dama da yake cewa ta hanyar malaman Bukhari da Muslim, ko sai ya ce maka sahihun wa lam yukharrijahu, sahihi ne wannan hadisin amma Bukhari da Muslim ba su fito da shi ba, duk da cewa akan sharadin su ne. To sai al-Imam Adh-Dhahabi yayi wa littafin aiki, sai ya zo ya ce sahihi, idan shi ma ya ga wannan hadisin sahihi din ne kamar da Hakim ya faɗa. In kuma ba sahihi ba ne, saboda shi babban malami ne shi ma a ɓangaren rijal, sai ya ce a'a, wannan isnadin ba zai zama sahihi ba domin akwai wani a ciki. To shi ne za ka ji an ce sahahahu al-Hakim wa wafaqahu Adh-Dhahabi, inda kana karanta littafai. Yawwa, nan inda yake cewa wa zahara baina dir'aini, me yake nufi? Yace labisa dir'an fawqa dir'in. Wannan dama mun karanta shi a baya, ko ya dora wato silke akan wani silken. To dole sai mu tsaya anan, kasancewar dama mun kawo wani maqta'in kuma yana da dan tsawo, ba zai isa mu iya gama shi ba, amma shine kusa da ƙarshen abun rashin daɗi da ya auku ga musulmi. An ƙare shi bayan hujumin nan da za mu karanta, shine abin da suka yi wa musulmi na ƙarshe su mushrikai, sannan kuma sai abubuwan da ya auku na nasara a bayan wannan yaƙi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi, ilimi mai amfani, ya ba mu ikon aiki da shi. Allah ya ƙara taimakon addinin musulunci. ‘Ya’yan uwa musulmi, kullum mu ne wa junanmu nasiha. Musuluncin nan fa kun ga irin wahalar da aka sha kafin ya zo mana. Duba irin wahalar da waɗannan bayin Allah, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka sha wajen kariya ga annabin Allah, kariya ga addinin musulunci, kariya ga daraja da mutuncin wannan addini. Da waɗannan abubuwan ba a ci nasara a cikinsu ba, da ba mu samu musulunci ba, da sai zama iya labarin kenan. Mun ji labarin an yi wani manzo sunansa Muhammadu an kashe shi, la'alla da addinin bai zo mana da yadda muka gan shi ba. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana, don haka mu dau darussan da suke cikin wannan kissoshi, ba wai kawai tatsuniya muke ji ba, a'a, makaranta ce, sira makaranta ce. Shi yasa dama wasu malamai suka fidda wani darasi mai suna fiqhus sira. Fiqhus sira, sira yana da muhimmanci a dauke ta a matsayin abubuwan darasi. Duk abin da muka karanta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza, an yi kaza da shi, ya ce kaza a wuri kaza, ya aikata kaza, to ka dauki abun a matsayin darasi, ba wai kawai ka ji labari ba. Yawwa, zai nuna mana ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wajen mu'amala da kaza, ga yadda yake wajen mu'amala da kaza, tsakaninsa da musulmi, tsakaninsa da kafirai, a wajen yaki, a wajen shugabanci, wajen gudanar da gida, komai da komai zamu ji. Muna fata Allah maɗauki ya samu rika fahimtar waɗannan darussa, ya ba mu ikon kuma aiki da su. Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmi a kowane yanayi. Allah maɗauki ya tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka.